Nasanta
ni mana santa
me sunanta
sunanta marta aradu ni ta chemin tabita
kai manta mu je gabanta
ai ko me yo mu sasanta
assalam salam ga me sada yaro ni ni kuma banda dada amma duka cikin su nafi kowa sada ki zabe ni ki rabu da okada agobai honda gasa miki gonda meanwhile sai miki highlander akan ki na ran sai zai riki adda agobi yo bosa ba me taba ki da adda me da ni angu mu fara zance zan miki wanka ki zama abun kwatance mu ci kudi na iya kare mu kama rance no lole you got me move crazy give me love I swear I'll never lazy ke guda ci a cikin dari kuma kenki ya fi min na mata dari ana choose you over dubu dari no long thing kina da kyan fuska you know something suna kina na dan iska eh baby canja musu fuska
taho ki bini haba yan mata soyayya ne zan baki ki zama yar gata don zaki fifu ki kara farin fata and I'm sure it as namu zamu basu rata kun kina ke kuma naga normal ne yare so mu niga da ke this is no bad ne zamu tattare mu sai ta can kasan waje in kai ki inda zaki gajin dadin ki mai local ne ban zaki yau don karki samu damuwa zaki sosa tauna ki tsiki saruwa talauci ma sakin so ne zaku sake saduwa ga harkallan ki kullum yana ci gaba
hello beauty da haske na ganki dai ba ka zanta da burin cewa zaki bani dama na baki gata the truth is that ina son ki sosai baby never mind cause I'm small yaro karami ne amma da gata duk cikin su ni ne da gata Benz da Venza duk na gata tak ti jam je prince da gata
tak ti jam je prince
Da haske na zo kuma ba ka zanta da burin kewa na dauki rita ta hau Toyota na bata gata irin ta tata mu samu yaya irin ta gata yan makaranta marasa ka zanta da an gansu dai a basu gata
da an gansu dai a basu gata
dan Allah da ki bani dama na kare ki kuma na baki gata makin ki kuma da na basu gata
Yeah, you got me feeling love Nazo miki da muryan soyayya Gaskiya baby girl kin mun fa Kin shiga maina ba fasa Fuskar ki abun kauna Fange with the good vibes In baki akwai kura Yeah, no go let you go down I'ma get you the boss my brain Yar gata you are my melody Baby girl come give me some loving Every day tuna niki no resign In baki ba akwai kura
In baki ba akwai kura
mata ki zo ki bini ina da kudi ko ina da moto wanda kike so ko ko Toyota fiskan ki haske lalanta zamu je kasan waje don mu huta breadin ki kuma ai ga bota ki bi fresh don kar ki kasa zaki ci dadi fa banda masa ni da ke kawai ai zamu je mu huta
hello pretty hope you're so fine everything normal not abnormal I come emotion baby ki I love you for your breath and give me happiness to give me your love for ready to conquer for your love's roma la coconut don't like how I spend all my money forget about them all their baggage sake kana chini domin kare mutuncin ki da aminci babu fatanci bela ayi magana mu fadanci awo min gane kuma kin fahimta a rayuwa zan ga gaba da gana
na san ta kuma kun san ta bana so in ga kuna binta haba ke kuma haba ta bita kin san dai ina yawan binki akwai baiti ke akwai canji koma me kice sai yau zan yi since I saw you girl I fall for you I can't go and leave you just like this your body so fine you look like Beyonce zabe ni yo akwai harka akwai pizza ke akwai boga
Stop it.